الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، bayan haka ɗan uwa, muna ƙara gabatar da sahihiyar godiya da yabo na musamman da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci, a wannan safiya ta ranar Asaba, a wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibin, domin ci gaba da karatukanmu na loka, musamman daga cikin littafin Al-Maqamat, maqamata Ash-Shaykhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala. A yau muna 17 ga watan Zulhijja, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya dace ma 16 ga watan 7 shekara ta 2022. Darasi da ya gabata a jiya mun gama makama ta 11, wadda ake kiranta da suna As-Sawiyya, wanda a cikinta muna da fadakarwa daya-daya a daidai baitin da malai yake fada: hunaka aljismu mamdudu li yasta'kilahu ad-dudu ila an yankhara al-udu wa yumsil azmu qad ramma. Abinda muke da shi na fadakarwa anan, fadarsa da yace ila an yankhara al-udu, har akai lokacin da itacen da aka jira wato a cikin wannan kabari wato za su rufe surdiddike. Fadakarwar mu anan shahid game da ita wannan kalima ta yankhara al-udu, ga yacen fadar Allah subhanahu wa ta'ala: a idza kunna idhaman nakira. Masu inkarin al-qiyama suke fada, suke cewa shin yanzu idan muka zamantu kasusuwa nakhira waɗanda suke rudugaggu, shin za a dawo da mu wata sabuwar halitta domin a binciki rayuwarmu da muka yi a duniya a sakauta mana? To shine yace hunaka aljismu mamdudun, a can wato jiki da aka meka cikin kushewa, yake cewa mamdudun abun mekawa ne cikin kabari, li yasta'kilahu ad-dudu, wato dan tsutsotsi su cinye wannan gangan jikin. Yace ila an yankhara al-udu, har akai lokacin da itacen da aka jira wato za su rufe surdiddige, wa yumsil azmu qad ramma, yace kasusuwan shi mamacin za su zamanto sun rududdige, sun zama kasa, kamar yadda yake fada can wato cikin suratu Yasin: qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim. Yau za mu tashi kenan makama ta gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: al-maqamatu thaniyata ashra ad-dimashqiyya. Malam Allah ya ji kansa na fada, wato wannan makama ce ta 12, wadda ana kiranta da suna ad-dimashqiyya, an danganta ta ne zuwa birnin Dimashq. Dimashq wato ita ce headquarter ko mu ce capital ko mu ce babban birni wato na kasar Suriya a yau. Birni ne wanda yake mai daddan tarihi, ita ce ake kira Damascus. Haka Al-Haris ibn Hammam, Al-Haris ibn Hammam ya yi hikaya annahu qala, shi yake faɗa, shakhastu min al-Iraq ila al-Ghouta wa ana zu jurdin marbuba wa shidatin marbuba, wato na fita daga birnin Iraq zuwa wato birnin Ghouta. An gane ko? Ita Ghouta dawa ne wanda yake da tsatsi, yake da gonakai da ƙoramu, wato a birnin Sham, a birnin Dimashka ta Sham. Kamar yadda al-Imamu al-Asma'i yake faɗa, yake cewa ahsanu anhari duniya thalathatu, mafi kyawun ƙoramu na duniya gaba ɗaya yace su uku ne. Farko yace anharul Ghouta, ƙoramu na Ghouta. Na biyu yace wa anharul Ubulla, da na Ubulla. Na uku sai yace wa anharul Sarmaganda, waɗannan su ne suka fi kowace ƙoramu kyawu a cikin dukkan wasu ƙoramu waɗanda suke na duniya. Balma wani malami daga cikin magabata shi ne Abubakar Al-Khawarizmi yake cewa na zagaya, an gane ko? Kamar yadda al-Imam Al-Wahidi yake cewa jinanu al-ardi arba'un, wato aljanna ta wannan na duniya yace su hudu ne, ma'ana wurare waɗanda suke masu tsatsi masu ni'ima. Sai yace da Ghouta ta Sham ta Dimashq da kuma ta Bawwan da ta Ubulla, sannan kuma da ta Sa'd, ita ta Sa'd, an gane ko? Sagad, ita ta Sagad a Sarmaganda take, ita kuma ta Ubulla a birnin Basra. Yace waɗannan hudun duka su ne. Shi Abubakar Al-Khawarizmi yake cewa na zagaye waɗannan dazuka guda hudu, yace amma ban ga mafi kyawu game da wato Ghouta. Shi ne anan yace shakastu na fita minal Iraqi, wato daga birnin Iraqi ila Ghouta, wato izuwa Ghouta ta birnin Dimashka. Wa ana zu jurdin marbuba, yace ina ma'abucin ingarman doki marbuta wanda yake abin daurewa. Idan aka ce jurd shine wato ingarman doki wanda yake mai gajeren gasu. Wajilati yace da wadata magbudatin, wadda take a guri, duk wanda ya gani yana gurin ina ma a ce shine ni. Yulhini khuluwu zargi yace wohintar zuciya game da duk wata damuwa da duk wata matsala da duk wani ɓacin rai, wato yulhini shike shagaltar da ni. Banda kawai wasanni ba abinda na sa gaba, saboda babu wata matsala tattare da ni. Shine yace yulhini khuluwu zargi, wohintar zuciya game da damuwa da duk wasu matsaloli na shagaltar da ni. Wa yazdahini hufulu dari, yace cikar hantsa da nono na sanya ni takama da jiji da kai. Me yake nihi? Kinaya ce yake game da yawan dukiya, ma'ana ina da dukiya mai yawa, wannan shine yake sanya ni takama da jiji da kai. Sai yace falamma balagtuha, lafazin wa yazdihini min al-izdihali, idan aka ce al-izdiha wannan takama da jiji da kai, shine yace hufulu dari, wato cikar hantsa da nono, ma'ana yawaitar dukiya wayazdihi ni shine yake sanya ni takama da jiji da kai falamma balagtuha ba'da shikkin nafsi lokacin da na isa birnin guda ko kuma lokacin da na isa guda ta birnin dimashka ba'da shikkin nafsi bayan wahala ta rai ma'ana nagaji ga ya can wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus lafazin shiqqun anan bi ma'ana mashaqqa shine yace ba da shiqqin nafsi bayan wahala wato tarai nagaji wa in ba'il ansi wato daramar da taguwa ta lafazin in ba shine wato ramar da abun hawa shine suke cewa an ba yun bi in ba'an shine yace wa in ba'il ansi wato da ramar da taguwa ta shine kamar yadda Ibrul Qais yake faɗa a cikin waƙar sa wanda yake cewa arana mubiina li amri ghaibin wa nusharu bil ba'ami wa bil sharai a cikin ta ne yake cewa walam unzil madiyya walam unzil madiyya bi kulli kharqin amaki quli lamma israri shine yace walam unzil madiyya yace ka ce kamar baramar da wato raqumi na bi kulli kharqin a dukkan wani kungurmin jeje amaki quli wato mai zurfin tsawo lamma israri mai yawan walkawa ta kawalweniya sai yace alfaituha sai na samu guda kama ta sifu halalsun kamar yadda halasuna wato suke sifanta ta yadda take da kyawu da ni'ima yace sai na same ta kamar yadda halashinan jama'a wato suke sifanta ta wa fiha ma tashtahil anfusu wa talazzul a'yun a cikinta akwai agwaben da rayuka ke marmari kuma idanu suke jin dadi a sababin ganin sa fa shakartu yadan nawa yace sai na gode ma ni'ima ta nisa da gida an gane ko fa shakartu yadan nawa sai na gode ma ni'ima ta nisa da gida kar mu manta ya gabata yana daga cikin ma'anonin yad wato shine ni'ima kamar yadda al-mu'awwila suka fassara fadar Allah subhanahu wa ta'ala bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha suka ce ai bal ni'imatahu sai yace wajaraitu talaqan ma'al hawa nasukun ya fage guda tare da son zuciya wada fiktu kuma na hadu afuddu khutumash shahawati wato ina fasa dukkan wani maduni na shahawa lafazun khutum wato jam'i ne na khatam idan aka ce khatam shine maduni kenan shine ai a turanci ake cewa bishon wanda ake done bakin kwalba shine yace wa tafiktu sai na hadu afuddu ina fasa kutuma shahawati dukkan wani maduni wanda yake ni shahawa ma'ana duk wata hanya ta jin dadi to bin ta nake wa ajdani uqufal ladhat kuma ina tsinkar dimshi wato na dukkan wani jin dadi lafazin quduf jam'i ne na qituful idan aka ce qiduf wato shine dimshi ko kuma ka ce nona ƴaƴan itace kenan shine ubangiji ta'ala yake fada qudufuha daniya shine yace wa ajtani ina tsinkar qudufal ladhati wato dimshi na dukkan wani jin dadi ko kuma ka ce nonan dukkan wata itaciya na jin dadi ila an shara'a safarun fil iraq har aka kai lokacin da bulaguro wato ya kusanta fil iraq game da nufatar wajen iraki idan aka ce a araka ma'ana ya nufaci wajen iraki a araka iraqan al iraq kenan tafiya wajen iraki shine yace ila an shara asafarun har aka kai lokacin da bulaguro ya faru fil iraki game da fuskantar wato birnin iraki wa qadistafaqtu min al iraq yace a lokacin nan na falka na dawo hayyaci na min al iraki wato game da durmiya da nayi a cikin jin dadi da wasanni fa'adani idun min tazkari al-watani yace bige sai ya dawo mun game da wato tunanin gida shine yace fa'adani idun abinda yake nihi da id anan yana nihi ma'ana shine bige da so na komawa gida dama shi idi ai an ambace shi ne ba a ambace shi ba idi sai domin maimaituwar shi a kowace shekara shine yace fa'adani idun min tazkari al-watani yace bige sai ya dawo mun min tazkari al-watani wato game da tunanin gida wal hanini ila al-atan wato da matukar bige zuwa makwantar raƙumma na idan aka ce al-atan shine makwantar raƙumma inda suke haduwa a lokacin nan yace fa qawwatu qiyamal ghaiba wa asrajtu jawad al-auba yace sai na rusa qiyamal ghaiba wace khaima wadda take tafakuwa kabarin gida ko kuma kace fa qawwatu sai na warware qiyamal ghaiba wato khaima ta al-ghaiba fakuwa shine barin gida wa asrajtu jawad al-auba na daura sirdi ga ingarma na komawa zuwa gida lafazin al-auba wato an ciro shi ne daga al-aub al-aub shine dawowa aba ya ubu auban ko kuma kace aubatan fa huwa aib kamar yadda can wani ta'ala yake fada wazkur abdana daud zal aid innahu awwab gane ko innahu awwab ma'ana me matukar komawa ne zuwa ga ubangijinsa da tuba shine yace fa qawwabtu sai na warware qiyamal ghaiba wato khaima ta al-ghaiba shine fakuwa wa asrajtu na daura sirdi ga jawad al-auba wato ingarma na komawa zuwa gida lafazin asrajtu min asrj ne idan aka ce asrj shine wato sirdi kenan sai yace walamma ta'ahabatir rifaq a lokacin da ayarin jama'a na matafiya kenan ta'ahabat suka yi shiri wasta tabbali ittifaq wato dacewar hankulan su ta tabbata kowa yayi shiri kawai tafiya za a yi alahna min almasiri sai muka ji tsoro game da tafiya duna istishabil khafir ba tare da abutar madugu idan aka ce alkhafir shine madugu wanda yake masanin hanya wanda shine yake zame ma jama'a jagora idan za a shiga kungurmin jeji sahara da wanda ake jin tsoro game da halaka in ma abin da ya shafi yan ta'adda yan fashi an gane ko to dole sai an samu madugu wanda yake masanin hanya shine yace alahna sai muka ji tsoro min al-masiri game da tafiya duna istishabil khafir ba tare da abutar madugu farudunahu min kulli qabila sai muka nemo madugu min kulli qabila a cikin kowace qabila anan wa a'amalna fi tahsilihi al-fahila muka aiwatar da dubara dubu fi tahsilihi game da samun sa fa a'awaza wujdanuhu fil ahya'i, samun sa sai ya wuya tafi al ahya'i a cikin kabilu hatta khilna annahu laysa min al ahya, har muka zaci cewa kwata kwata ma baya cikin rayuwa. Ma'ana wayo da dubara sai da muka kulla kusan dubu game da neman shi wannan madubu wanda zai abuce mu, amma samun sa sai ya zamanto ya wahala. Shine yace fa a waza wujdanuhu, samun sa wato sai ya wuya tafil ahya'i a cikin kabilu. Lafazin al ahya anan na farko wato jam'i ne na hayyu, idan aka ce al hayyu kabila kenan, ita kuma kabila daga daki 50 zuwa 90 shine ake kira, daga gida 50 zuwa 90 shine ake kira alhayyu, amma in yayi kasa da haka ba a kiran shi hayyu. Shine yace hatta khidna annahu laysa min alahya, har muka yi zaton cewa baya daga cikin rayuwa. Lafazin hila shine wato wayo da dubara, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa, illal mustaba'afina minar rijali wan nisa'i wal wilidani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Shine yace faharat li awazihi uzumu sayyara, wato niyoyin asayyara matafiya, faharat sai ta imauta li awazihi saboda rashin sa, saboda wuyatuwar sa. As-sayyara sune matafiya, waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa wanta daw bi babi jayrun lil istishara, wato sai suka zauna a kofa ta jayrun. Jayrun wata kofa ce daga cikin kofofin wato masallacin birnin Sham, masallacin Kudus kenan, sunan ta ne babu jayrun. Shine yace wanta daw sai suka zauna bi babi jayrun a kofa ta jayrun lil istishara, domin wato yin shawara yaya ya kamata a yi, ga tafiya lokaci yayi kuma babu madugo. Fama zalu baina aqdin wa halli, basu gushe ba tsakanin kulla lamari wato da kunce shi, wa shazari wato da tubka shi lamarin, tubka wadda take mai riqi biyu wa sahalin da wadda take mai falan daya. Idan aka ce shazar shine wato tubka igiya wadda kenan za a ruba ta, idan aka ce sahal kuma wadda kenan falam dace. Shine yace fama zalu basu gushe ba baina aqdin, tsakanin kulla lamari wa hallin da kunce shi, wa shazari wato da tubka shi, tubka wadda take mai abin rubanyawa, wa sahalin da wadda take mai falam daya. Ila anna fidat tanaji, har aka kai lokacin da ganawa da shawara wato kwata kwata ta kare, wa kana arraji wato mai kauna shi ma yanke kaunar sa. An gane ko? Wa kana arraji wato mai kauna yanke kaunar sa. Ga ya can wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmata wa huwa al-waliyyul hamid, kuma qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa ad-dallun kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah wa kana hizatuhum shakhsun, dabra da su akwai wani mutum, misamuhu misamu shubban, alamar sa alama ce ta matasa samari. An gane ko? Shubban jam'i ne na shab, kamar yadda ce yake cewa bi shubbanin ya rauna laqatla majdan wa shibun fil hurubi mujarrabina. Shine yace wa kana hibatuhum shakhsun, dabra da su akwai wani mutum, misamuhu alamarsa misamu shubban, alama ce ta samari matasa majiya ƙarfi, wa labusuhu labusur ruhban, wato tufafinsa tufafi ne irin na malaman Yahudu. Labus ke nan riga, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa, wa allamnahu sana'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun. Illa kasancewar wannan labus kin abin da ake nufi shi ne silke na yaki. Kenan in aka ce dai labus shi ne dai riga, ko kuma ka ce tufafi. Wa labusuhu, ya ce tufafinsa labusun ruhban, wato tufafi ne irin na malaman Yahudu. Ya ayyuhal ladhina amanu inna kathiran min al-ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Al-aya. Sai yace wa biyadihi subhatun niswan, wa biyadihi subhatun niswan, a hannunsa akwai tsakiya irin ta ƴan mata. Ma'ana shine dai cirbi, cirbi tsakiya ne dama. Shine yace wa biyadihi, a hannunsa subhatun niswan, wato akwai tsakiya ta mata. Wa fi ainihi, yace a idansa tarjamatun nashwan, wato akwai alama ta mimaye. Wa fi ainihi tarjamatun nashwan, nashwan wato a idanunsa, wato akwai alama ta mimaye. Wa qad qayyada lahabahu bil jam'i, haqiqa ya dabaibaye ganinsa bil jam'i, da taron waɗannan jama'a, su kadai yake kallo baya kallon kowa. Wa arhafa uzunahu listiraqi sam'i, kuma ya karkato kunnansa domin satar jin abinda suke faɗa. Ga yacin cikin suratul hijr, illa man istaraqa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Wa arhafa uzunahu, ya karkata kun, ya karkato kunnansa listiraqi sam'i, wato domin satar sauraron abinda suke faɗa. Falamma anankifa'uhum, lokacin da juyawarsu wato ta yanzunta, wa barhalahu khafa'uhum, ɓoyayyen lamarinsu wato ya bayyana gare shi. Qala lahum, sai ya ce da su, ya qaumu, ya ce ya ku jama'a, liyufrih karbukum, wato damuwarku da baƙin cikinku da ɓacin ranku, ya ce ya yaye. Lafazin liyufrih min alfarq ne, idan aka ce alfarq shi ne wato ɗan tsaku, an gane ko? Kinaya ce a nan, yadda ɗan tsaku yake fita daga cikin ƙwai ya bar kwalbar, to shi ne a nan yake nihin cewa duk wani baƙin cikinku da duk wata damuwarku wato ta gushe, ta yayi. Waliya aman sirhukum, wato zukatanku wato su samu nutsuwa, rayukanku su samu nutsuwa. Nan sir in ma ka ɗauke shi akan nafs, kamar yadda a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jismihi wa indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hazafiriha. Ko kuma anan sir ka dauke shi wato jama'a shine garke kenan, kamar yadda yake faɗa, fa anna lana sirbun ka annani ajahu azara dawarin fil mula'il muzayyad. Kenan waliya aman sirbukum, jama'arku wato su amuntu. Ko kuma waliya aman, waliya aman wato sirbukum, ma'ana rayukanku su amuntu kenan, ta da hankalin da kuke duka ku busar da shi, ku samu nutsuwa. Sai ya ce fa sa akhfurukum bima yasururukum, da sannu zan madugunce ku da abinda zai gusar da dukkan firgicinku, ma'ana da sannu zan jagorance ku na zame muku madugu, bima yasururukum, da abinda zai gusar da wato firgicinku. Arrau shine wato firgici, kaya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala falamma zahaba an ibrahim ar-ra'u wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi lut wa yabdu dawakum abinda kuma zai bayyana wato shine me kauyenku an gane ko wa yabdu dawakum zan zo muku da abinda zai bayyana wato zai bayyanar da me kauyenku kenan zuwa gare ni qala ar-rawi marwaycin sa yake fada fasta kula ana minhu ila al-khifara sai muka nemi cewa ya nuna mana hakikanin wato madugunci shi fasta kula ana minhu ila al-khifara muka nemi cewa ya nuna mana hakikanin wato madugunci shi wa asnaina lahu al-ja'ala kuma muka daukaka masa lada da zamu biya shi al-sifara wato game da wannan jakadanci da zai mana kenan shine madugun mu shine jakadan mu daga wannan birni na Huda zuwa birnin Iraki shine yace wa asnaina lahu al-ja'alata al-sifara wato muka daukaka masa ladan da zamu biya shi al-sifara wato game da barin wani jakadanci kenan ba wani ba zamu ba cewa ya bashi a hannu da hannu zamu damka masa idan aka ce asifara shine wato jakadanci wanda yake zamantowa tsakanin wasu jama'a domin duk wani abu wanda yake na kai kawo na hulda da sasanta tsakanin jama'a fa za'ama siraya annaha cewa hakikanin madugunci shi kalimatun wasu kalimomi ne lukina hafil manami wanda aka lakanta masa su a cikin bacci liya tarisa biha min kaidil anami domin ya kare kansa da waɗannan kalimomi game da dukkan wani makirci wato na bayi wai kalimomi ne a cikin bacci aka karantar da shi aka lakanta masa liya tarisa biha dan ya kare kansa da ita min kaidil anami game da makirci wato na bayi fa ja'ala ba'duna yumigu ila ba'di wato sai junan mu ya zamanto yana nuni zuwa juna wayu qallibu tarfaihi baina lahadin wa ghabbi kowanne daga cikin mu yana juya idanunsa tsakanin kallo da rufe ido muka ringa kallon juna kowa ya ringa ma juna nuni wata bayyana lahu sai ya gane annastaba'afna al-khabara cewa mun raunana labarin safa wastasha'arna al-khabara kuma mun ji wato tsoro da furgi wannan wastasha'arna al-khabara wato mun ji shine rauni a cikin zukatan mu faqala sai yace ma balukum me yasa ne ku ya ku jama'a ittakhaztum jiddi abasan wato gaskiya ta kun maida ta wargi waja'alatum tibri khabasan me yasa kuka maida ta mazina rena khabasan wato kashin makira idan aka ce khabas shine kashin makira ma'ana datti wanda yake fita daga jikin bakin karfi ya cire bayan an rura a wannan an sanya shi cikin wuta an rura kenan wannan datti na bakin karfe wanda yake cirewa shine ake kira al-khabas amma ya aka ce at-tibr shine tama ta zinare kenan kafin a sanya ta cikin wuta a kona a ware dattin kuma a ware zinare shine anan yace wa ja'alatum tibri me yasa kuka maida tama zinare na khabasan wato kashin makira yace wala qala ma wallahi yace ba yau ba rantsuwa nake da ubangiji na jubtu makawi fal akbari yace na sare da tafiya wurin tsoro na sasannin duniya wa walajtu makahim al akbari na kutsa duk wata mahallaka ta dukkan wani hadari yace fa ganitu biha an musahabati kafire yace na wadatu da wannan addu'a wato game da abutar shine madugu wasti sahabi jafir kuma da abutar kwari an gane ku, idan aka ce jafira shi ne kwari gidan da ake sanya kibiya, lafazin akbar jami ne na kudur, idan aka ce kudur shi ne wato shashi kenan, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqbari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sulqan. Shine yace wala talama wallahi, rantsuwa nake da Ubangiji na, yace ba yau ba jubtu na sari da tafiya makhawif al akhbari, wuraren tsoro na sasannin duniya, duk wani shashe na duniya da ake jin tsoro, yace ni na sare shi da tafiya na bi. Wa walajtu, kuma na kutsa maqahim al akhbari, dukkan wata mahallaka ta dukkan wani hadari. Lafazin maqahim jam'i ne na maqahama, maqahama wuri wanda yake na hadari na hallaka. Yace fa ganitu biha, si na wadatu da wannan addu'a, yace na wadatu an musahabati khafirin, game da abutar wato madugu, ni kadai nake yankar daji na bi. Wasti sihabi jafirin, kuma na wadatu game da abutar shine kuri, an gane ko bana daukan kuri balantana baka. Yace kuma inni sa'an fi ma rabakum, yace ya ku jama'a da sannu zan kure duk kan wani abu wanda ya ba ku shakka, ya sanya ku kokonto. Wa astasillu lahadaran ladina bakum, kuma zan tube muku tsoro wato wanda ya same ku. Bi an uwafikakum fil badawa, yace shine da zan abuce ku a cikin wannan jiji. Wa urafikakum fis samawa, kuma na abuce ku a dawan samawa. Dawan samawa dawa ne wanda yake kungurni, wanda yake tsakanin birnin Sham wato da birnin Iraki. Shine yace wa urafikakum, na abuce ku fis samawa a dawan samawa. Fa in sadaqakum wa'adi, idan alkawali na yayi muku gaskiya, to fa ajiddu sa'adi, yace ku yawaita sa'adi wato arziki na, an gane ko, ku yawaita arziki na, ma'ana ladan da kuka ce za ku ban, yace to ku yawaita mishi. Yace wa as'idu jiddi, yace kuma ku taimaka ma wato kokari na. Wa in kadhabakum fani, yace in ku baki na ya muku ƙarya, fa mazziku adami, yace ku yi kucin kucin da fatata, ku ciccire fatata, an gane ko, fa mazziku adami, ku ciccire wato fatata, wa ariku da ni, yace jini na ku zubar da shi, ma'ana ku hallakar da ni in har baki na ya muku ƙarya. Lafazin fa mazziku gaya can, wa mazzaqnahum kullam mumazzaq. Qala al-Haris ibn Hammam, al-Haris ibn Hammam na fada, fa ulhimna tasdiqa ru'yahu, wato sai aka ganar da mu gasgata wato mafalkinsa. Lafazin fa ulhimna min al-ilham ne, shine Allah ya jefa wato tunani a zuciyar bawa, tunanin da zai kai shi zuwa aikata wani abu ko kuma barinsa. Sai yace wata haƙiƙa ma rawahu, da tabbatar da abin da ya rawaito na cewa kalmomi ne aka lakanta masa a bacci. Fa naza'ana an mujadalati, wato sai muka zari muka kame gabarin jayayya da shi. Lafazin fa naza'ana min an-naza', idan aka ce an-naza'u shine zari abu, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa, wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar, a cikin suratul a'raf. Sai yace wastahamna ala mu'adalatihi, wato muka yi ƙuri'a tsakanin mu ala mu'adalatihi, wato a bisa wato abutar shi, cewa a bi shi ko kar a bar shi, ko kar a bi shi, muka zo muka yi ƙuri'a. Lafazin wastahamna kenan, wato shine ƙuri'a, an gane ko, gaya can fadar Allah subhanahu wata'ala fasahama fa kana min al-mudhabi, kuma gaya can a cikin hadisi sahihi manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa law ya'lamu an-nasu ma fi nida'i was-saqil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu. Shine yace wastahamna, wato muka yi ƙuri'a ala mu'adalatihi, a bisa abutar shi cewa za mu bi shi ko ba za mu bi ba. Lafazin mu'adala anan min al-idil ne, idan aka ce al-idil shine teka teka, ma'ana lautu da ake lauta ma shaki ko raƙumi. Nan in aka sa tiya 20, misali ta hatsi nan ma tiya 20 za a sa domin ya zamanto daidai ba inda ke rinjayar wani, shine mu'adala kenan. An gane ko? Abu a hada su su yi daidai. Shine yake faɗa yace wa fasamna bi qaulihi urar raba'is, yace sai muka yanke dukkan wasu igwai na arraba'is, wato sai muka yanke urar raba'is, wato dukkan wasu igwai waɗanda suke na kiyawa bi qaulihi, wato da fadarsa. An gane duk wani wanda zai kawo matsala yace kar a bi shi, to tuntuni mun yanke igwai din. Shine yace wa fasamna, muka yanke ƙura, wato igwai na arraba'is, kiyawa bi qaulihi, wato a sababin fadarsa. Lafazin ƙura jami'i ne na ƙurwa. An gane ko? Gaya can Ubangiji ta'ala yake faɗa, yake cewa waman yakfur billahi waman yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam tisama laha. Lafazin arraba'is jami'i ne na rabisa. Rabisa shine wato kiyawa akan al'amari. Shine yace wa fasamna, sai muka yanke bi qaulihi, da fadarsa, urar raba'is, wato igwai waɗanda suke ne kiyawa da gardama. Wa al-gainatika al-abisi wal-aisi, wato sai muka jefar da tsoron al-abis, wani mai wargi, wal-aisi da wani mabannaci, da dukkan wani mabannaci. Wa al-gaina, muka jefar da ittika al-abis, wato jin tsoron al-abis mai wargi, wal a'is da maƙannaci. An gane ku? Ma'ana ma wanda zai dan tunzura mu in mun fita da gudu ya tsine kayan da muka zubda, to wannan duka mun gusar da tsoron shi. Wal a'is da wanda yake maɓarnaci, wanda zai fito da makami domin ya yi mana fashi, ya zubar da jini, ya karɓe mana dukiya, dukkan tsoron waɗannan mun gusar da shi. Sai yace walamma ukimatir rihalu, lokacin da aka ɗaura ma raƙumma ar-rihal, wato sirada, wa azifat tarhalu, wato maraita ta kusanta. An gane ko? Wa azifat tarhalu, wato shine labtawa ta kusanta. Ga yacan azifati la'azifa laysa laha min dunillahi kashifa, ko kuma wa anzirhum yawma azifa izil qulubu lada al-hanajiri kadhibi. Shine yace wa azifat tarhalu, wato labtawa ta kusanta. Istanzalna kalimatihi ar-raqiya, sai muka nemi cewa ya saukar mana da kalimominsa ar-raqiya waɗanda suke na addu'a. Lina ja'ala halwaqiya, dan mu sanya ta ita ce alwaqiya, mai kare mu da izinin Allah. Albaqiya kuma ita ce wanzazza. Gane ko? Lina ja'ala ha, dan mu maida ta alwaqiya, wato ita ce mai kariya da izinin Allah. Albaqiya wato mai wanzuwa. Fa qala, sai yace da mu, li yaqra'a kullu minkum ummul qur'ani, kowa daga cikin ku ya karanta Fatiha. Kullama azalla al-malawan, a duk lokacin da dare da yini wato yayi. Al-malawan shine dare da rana. shine yace li yaqra'a kullu minkum ummal qur'an kullama azalla al malawan kowanne daga cikin ku ya karanta fatiha a duk lokacin da dare da yini yayi ma'ana da safi ka karanta kuma da yamma ka karanta thumma li yaqul bi lisanin khabihi sannan sai ya fada da halshi wanda yake mai kaskanta kai ga ubangiji wa sautin khashi'in wato da murya wadda take makaskanciya ita ce addu'ar Allahumma ya muhiyyar rufati wanda malamai suke mata kirari bangon dutse an gane ko ya muhiyyar bangon dutse suke kiranta ko kuma ya muhiyyar katangar tsira kenan addu'a ce wadda take tashi har abun malamai shine sai yace Allahumma ya muhiyyar rufati yace ya Allah ya mirayar da ar-rufati kasusuwa rundugaggu wa ya dafi al-afati ya ubangijin da ke ishe ma bawa dukkan wasu bala'i da dukkan wani musibo wa ya dafi al-afati ya ubangijin da ke ishe ma bawa dukkan wani bala'i da dukkan wasu musibo wa ya waqiyal makhafati ya ubangijin da ke kare bawa game da dukkan wasu ababan tsoro wa ya karimal mukafati ya ubangiji wanda yake mai girman sakayya ngani ko lafazin mukafa minal mukafa'a ne kenan shine yace wa ya karimal mukafati ya mai girman sakayya wa ya mau'ilal ufati ya wanda shine mafaka ta mabarata lafazin ufah jami'i ne na afin shine wanda yake mabaraci mai neman a taimaka masa lafazin mau'il ya gabata ga yacin walan yajidu min dunihi mau'ila shine yace wa ya mau'ilal ufati ya mafakar wato mabarata ya wa ya waliyal afwi wal mu'afa ya wanda shine majibincin rangwame wal mu'afati da ba bawa lafiya game da duk wani abin da yake tsoro yace salli ala muhammadin kai salati ga annabinka annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam khatami anbiya'ika wanda shine cikamakin annabawanka wa muballigi amba'ika kuma shine mai isar da labarinka zuwa ga bayinka wa ala masabihi usratihi haka nan kai yabo da jinjinawa wato ga fitulu na danginsa wa yake nihi sune al-muhajirun wa mafatihi nusratihi da makullan wato taimakonsa da agajinsa sune al-ansar mutanen madina sai yace wa aiz nan tuntuni ya gabatar da ladabin addu'a daman ladabi na addu'a farko ya bude jinjinawa ga Allah subhanahu wataala sannan ladabi na biyu yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wa izni yace ya ubangiji na roƙonka nake ka kare ni min nasagati shayatin game da barnace barnace na shaytanu an gane ko lafazin nazagat jami'i ne na nazga nazga kenan barna irin ta shaytani ga yacin ubangiji ta'ala yana fada wa imma yanzaganaka minash shaytani nazgun fasta'izu billah kuma innash shaytana yanzagu bainahum shine yace wa izni min nazagati shayatin yace ya ubangiji na roƙonka nake ka kare ni game da barnace barnace wato na shaytanu wana zawati salatin wato da timbi na sarakuna sune masu mulki masu kama kariya lafazin na zawati jami'i ne na nazwa nazwa kenan timbi ka haruma abu ka hallakar da shi shine yace wana zawati salatin ya Allah ka kare ni game da timbi wato na masu mulki wadi inatil baqina wato da wahaltarwa ta azzalimai wa inatil bagina, wato da wahaltarwa ta albagina azzalimai. An gane ku, lafazin albagin jam'i ne na bagin, kaman qurra ghayra bagin wala adin wala isma alai. Sai yace wa mu'anatil bagina, ya Allah ka kare ni game da gogeggeniya da abbagina masu shishigi masu ketare iyaka a wajen zalunci. Wa mu'adatil adina, ya Allah ka kare ni game da wato shine kiyayya da gaba ta al'adi na waɗanda suke ƴan ta'adda masu ƙetare iyaka. Ga ya can famalib ta ga wara a zalika fa ulaika humul adun, shine yace wa mu'adatil adina, wato daga kiyayya da gaba ta al'adi na waɗanda suke ƴan ta'adda, ma'ana masu ƙetare iyaka. Wa udwanil mu'adina, ya Allah ka kare ni game da zaluncin al-mu'adina su ne makiya. Wa galabil galibina, ya Allah ka kare ni game da wato hin karfin masu nuna fin karfi, shine masu rinjaye su nuna fin karfi akan mutum. Wa salabil salibina, ya Allah ka kare ni game da wato kwace na as-salibina su ne ƴan fashi, wanda zai tsatsara kai karbe maka dukiya. Shine yace wasalabis salibina, wato da kwace na as-salibina masu kwace su ne ɗan fashi. Wahiyalil muhtalina, ya Allah ka kare ni game da wato wayo da dubara na al-muhtalina masu wayo su ne mayaudara, wanda zai zo ya lallabe kai karbe maka dukiya. Lafazin hiyal jam'i ne na hila, al-muhtalin jam'i ne na muhtal kamar yadda ya gabata. Shine yace wahiyalil muhtalina, wato da dubara ta al-muhtalina masu wayo da dubara su ne mayaudara. Wahiyalil muhtalina, ya Allah ka kare ni game da hallaka ta al-muhtalina masu hallakar da jama'a, wannan kenan minal gila ne, kisa wanda yake na gila. Wahiyalil muhtalina, ya Allah ka kare ni game da hallaka ta al-mugutalina masu hallakarwa. Sai yace wa ajirnil lahumma, ya Allah roƙonka nake ka kare ni, ka tsiratar da ni min jawril mujawirina, game da zaluncin al-mujawirina, waɗanda suke masu makwautaka na azzalimai. Wa mujawaratil ja'irina, kuma ya Allah ka kare ni game da ka tsiratar da ni game da makwautaka da al-ja'irina, wato azzalimai. Lafazin aljairin jam'i ne na ja'ir, ja'ir wanda ya kauce ma gaskiya azzalimi, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa wa alallahi qasdu sabili wa minha ja'ir. Asalin kalmar dai min aljawr ne, idan aka ce aljawr asali shine kauce ma gaskiya, dan haka zalunci ake kiran shi aljawr. Shine yace wa ajirni allahumma, ya Allah ka tsiratar da ni ka kare ni min jawril mujawirina, game da zalunci na almujawirina masu makwautaka. Wa mujawaratil ja'irina, kuma ka kare ni game da makwautaka da aljairina azzalimai. Sai yace wa kuffa anni, ya Allah ka kame min a kuffa ba'imina, wato hannuwan azzalimai. An gane shi ma wannan min abbaini, idan aka ce abbaim shine zalunci. Wa akhrijni min zulumatiz zalimina, ya Allah ka fitar da ni daga cikin duhai na azzalimai. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihina, ya Allah roƙonka nake ka shigar da ni da jin kanka a cikin bayinka nagari. Sai yace Allahumma, ya Ubangijina, roƙonka nake hudini, wato ka kare ni ka kiyaye ni, fi turbati a garina, wa gurbati wato da baƙuncina, wa gaibati da fakuwata, wa aubati da dawowata, wa nuji'ati da makiyayata, wa raji'ati da dawowata, wa tasarrufi da kai kawona, wa munsarafi wato da majuyata, wa taqallubi da jujjuyawata, wa munqalabi wato da makomata. Wa hafazni, ya Allah ka kare ni fi nafsi a karan kaina, wa nafa'isi, wato da tsadadar dukiyata. Nafa'is jam'i ne na nafis, idan aka ce nafis abu wanda yake zababbe kenan. Wa nafa'isi kenan da tsadadar wato dukiyata kenan, jam'i ne na nafisa. Nafa'is jam'i ne na nafisa. Sai ya ce wa irdi, ya Allah ka kare mutunci na, ka kiyaye ni game da mutunci na. Wa aradi, wato da kadarata. Idan aka ce arab shine wato haja kenan, tarkaci kayan sayarwa. Wa adadi, wato da dangi na. Wa udadi, kuma da tanadi na. Wa sakani, da nutsuwata. Wa maskani, wato da mazauni na. Wa hauli, da karfi na. Wa hali, da hali na. Wa mali, da dukiyata. Wa ma'ali, kuma da makomata. Wala tulhikibi tagayira, yace ya Allah kada ka riskar da canzawar lamari game da ni. An gane ko? Ni'imar da kamun, ya Allah kar ka riskar mun da canzawa. Wannan ni'ima roƙonka nake tadawwama. Shine yace wala tulhikibi tagayira, ya Allah kada ka riskar mun da canzawa game da ni'imar da kamun. Wala tusallit alayya mugira, ya Allah roƙonka nake kar ka saka mun mugiran, wani mai kawo farmaki, mai kawo hari. Ga ya can far mugirati subha, shine yace wala tusallid, ya Allah karka shuna mun. Wala tusallid alayya, karka shuna mun mugiran, wani mai kawo hari. Washi alli min ladunka sulqanan nasira, ya Allah ka sanya mun wato wata hujja wadda take mai taimakawa. Min ladunka, daga gunka. Waja'alli, ka sanya mun sultanan, ka ce karfi ko ka ce wata hujja, nasiran mai taimako. Min ladunka, daga gunka. Allahumma harsini, yace ya Allah ka kare ni, ka kiyaye ni. Bi ainika, wato da idaniyarka wadda bata bacci. An gane ko? Sifa ta ido, wannan Allah ya tabbatar ma kansa a cikin Alkur'ani, haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda yake fada wali tusna a ala aini, kuma ya fada tajri bi a ayunina, kuma ga yace manzala sallallahu alaihi wasallam yana fada, inna rabbakum laysa bi a awar, wa innal masiha dajjala a awarul aini liyumna ka anna ainahu ina batun qafiya. Shine anan yace allahumma harusni bi ainika, ya Allah roƙonka nake ka kare ni. Bi ainika, da idaniyarka wadda bata bacci. Wa aunika, wato da taimakonka. Waqsusni, ya Allah ka keɓance ni. Bi amnika, wato da amincinka. Wa mannika, da baiwarka. Wa tawallani, ya Allah ka jibince ni. Bi ikhtiyarika, wato da zaɓinka. Wa khairika, da alkhairinka. Wala takilni, ya Ubangiji na, kada ka dogarar da ni. Ila kila'ati ghayrika, izuwa kiwon waninka. An gane ko? Ila kila'ati ghayrika, izuwa kiwon waninka. Ga ya can ulman ya kala ukun billayli wan nahari minar rahman. Sai ya ce wa habli afiyatan, ya Allah roƙonka nake ka bani lafiya. Ghayra afiyatin, ba mai kokewa ba. Warzuquni, ya Allah ka azurta ni. Rafahiyatan, yalwa. Ghayra wahiyatin, ba mai rauni ba. Waqfini, ya Allah ka isar mun. Makhashiyal la'awa'i, wato tsoron dukkan wani tsananci. An gane ko? Ga ya can hadisin da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Madina, man sabara ala la'awa'iha, wanda ya dau hakuri akan tsanancen birnin Madina. Shine yace waqfini, ka isar mun. Makhashiyal la'awa'i, jin tsoron dukkan wani tsananci. Waqfini, waka nufni, ya Allah roƙonka nake ka zagaye ni. Bi gawashil ala'i, wato da ruhuwar ni'imominka. Wala tuzfir bi azfaral a'da'i, ya Allah kada ka rabautar da ni ga faracinan makiya. Innaka, domin kai ne sami'ud du'a, mai matukar jin roƙon masu roƙo, kuma kai ne mai karɓa musu. wannan kenan a takaice ita ce ya muhu yi addu'a kuma a iyade abin da ya bayyana gare mu babu wani abu wanda yake ya ci karo da tauhidi a cikin ita addu'a wanda da farko dai yayi yabo da jinjinawa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan kuma yayi salati ga manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam sannan kuma sai ya biyo baya da abubuwan da yake roko wanda kuma addu'ar dai ta kunshi dukkan wani abu wanda mutum yake tsoro na ƴan ta'adda da wasu mayaudara da wasu menene duka dai gaba ɗaya dai ya shigo da su a ciki illa kasancewa sai dai akwai wahala shi kuma daman asali ga addu'a lalle kar ya zamanto akwai wuce gona da iri in dai addu'a ya zamanto babu wasu abubuwa waɗanda suka saba ma shari'a to ba laifi mutum yana iya yi sai dai duk addu'a da zamu yi babu addu'ar da ta kai wadda ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sanin hanya ya fi sauko shi yafi mu sanin ubangijinmu yafi mu sanin abinda zai kusantar da mu da ubangijinmu kuma idan ka koma karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani abu da ya karantar da mu na addu'a abu ne wanda yake mai sauki abu ne wanda yake a sauƙaƙe amma ba laifi bane lalle addu'a in babu wani abu wanda ya saba ma shari'a to mutum idan zai iya yi yayi wannan ba laifi bane kuma Allah zai karɓi roƙonsa nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.